الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu a wannan rana ta Litinin. Yau dai 28 ko ga watan 11 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1435 wanda ya dace da 22 ga watan 9 miladiya 2014. Wannan shine darasinmu na 14 kenan ko? Ko 13? 14. To insha Allah wannan shine darasinmu na 14. Na 14 a cikin wannan littafi namu. 13. 13. To malamai sun yi sabani, sai dai mu tsallake. 13 malamai. To wannan shine darasinmu na 14 a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka, Nabiyur Rahma, Siratun wa Durusun wa Ibar, wanda darasin da ya gabata mun somo bayani akan uslubi wanda mushrikan Qurayshawa suka dauka na tuhuma ta ƙarya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin kange mutane daga barin imani da addinin da yazo da shi. To mun tsaya shafi na 45, mun je ƙarshen wannan ayoyi, za mu tashi hadithin Urwa ibn Zubair. Yace kana Urwatu ibn Zubair, Urwatu dan sayyidina Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu, yace sa'altu Abdullahi Amr ibn al-As, ko Abdullahi ibn Amr ibn al-As, wannan ina ga akwai ibn Abdullahi ibn Amr ibn al-As, wato Abdullahi dan Amr kenan akwai kalma ta ibn wadda ta fadi a wajen rubutu. Yace na tambayi Abdullahi dan Amr, shi kuma dan As. Abdullahi mun sani sahabi ne, dan sahabi wanda kuma kakansa kangararren Allah al'annan Allah. To shi sayyidina Urwa a matsayinsa na tabi'i dan sahabi yake cewa ya tambayi Abdullahi dan Amr, yace akhbirni bi ashadd shay'in, ka bani labari da mafi tsananin abu, sana'ahu al-mushrikuna bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, wanda mushrikai suka aikata tattare da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Kala, sai yace bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijr al-ka'aba. Shi wannan hadisi ne wanda shi Abdullahi ibn Amr kusan ina ji shi ne wato na farko-farkon haihuwa bayan hijira. Saboda haka shi ma labari ta yiwu babansa ya bashi ko wanda daga cikin sahabbai, domin wannan waƙi'ar da zai faɗa mana ba a haife shi ba lokacin da aka yi ta. To a ƙa'ida ta malaman hadisi, sahabi ko da bai halarci waƙi'a ba, idan ya ba da labarin ta, to an san tabbas daga wani sahabin ya ji. Kuma a ƙa'ida ta malaman hadisi, da a ce sahabi bai shigo addinin musulunci ba, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi wani abu ya kiyaye ya haddace a wannan lokacin, to kuma da ya musulunta sai ya ba da wannan labarin, to karɓaɓɓe ne 100%. Ina fata mun gane. To shi Abdullahi shi ke ba mu wannan labari, yace wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yusalli fi hijril ka'aba, yana salla a cikin hijir Isma'il, wanda ya san ginin ka'aba zai ga daga bangaren arewa. akwai wani gini wanda ya kai kusan dai kirjin mutum wanda ya zama kaman angul haka. To yana daga cikin asalin ginin Ka'aba wanda Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam ya gina. To akan shiga daga ciki ayi sallah ta nafila banda farilla. To kenan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shiga a cikin wannan dan kewayen wata rana yana sallah. In aqbala Uqba ibn Abi Mu'ayyid sai ga Uqba dan Abu Mu'ayyid yace sai yazo fa wada thawbahu fi unuqihi sai ya saka tufar sama ana mayafinsa saboda wulakanci ya saka shi ma'ana ya ratayo shi a wuyan manzon sallam fa khanaqahu khanqan shadidan sai ya makare shi makara mai tsanani. Kaga idan ka zo ka sako mutum mayafi ko tawul ko rawani ka sa haka daga ka kama kaga zaka makare shi. Saboda haka manzo Allah fa yana sallah wannan annan yayi masa wannan mala'iku duk sunana suna kallo ba wanda Allah ya ba izini yace je ka makare shi ko je ka lagutse shi. Allah bai wannan ba domin ya nuna ita hanya ta kira zuwa ga Allah sai an yi hakuri. To lokacin dai wannan fa aqbala Abubakarin sai sayyidina Abubakar ya fuskanto hatta akhadha bi mankibihi har ya takumi kafadar Uqba wadafa'ahu ya bangaje shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga barin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Qala sai yace ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu haka kawai za ku kashe mutum dan ya ce ubangiji na shine Allah shine laifinsa kawai dan ya ce ba zai bautata ma gumaka ba Allah kadai zai bautata mawa. Kenan wannan shine dalilin da ya zama kun cutar da shi. Karkashin wannan hadisi Imam al-Bukhari ko in ce al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisi wanda al-Imam al-Bazzar rahimahullahu a cikin musnad nasa wato ainihin ya fitar da shi. Shi hadisin na wato ainihin Muhammad ibn Ali wanda ke kira Ibn al-Hanafiya dan sayyidina Ali ne na sadakar sa wacce ta zamo daga cikin saraya wanda aka samu a Faris. To yake cewa anna aliyan khataba yawman yace Ali yayi huduba a wata rana. Fagala sai yace man ashja'un nas ya zuga tambaya zan yi muku wane ne mafi jaruntaka da sadaukantaka a cikin mutane. Fagalu anta mutane sun san waye Ali suka ce mu dai a sanin mu kai ne mafi karfin hali da sadaukantaka a fagen fama. Kala sai yace ama inni yace tabbas ni dinnan ma barazani ahadun babu wanda ya taba yin fito na fito da ni illa ansabtu minhu fa sai sai na dandana masa kuda. Yace amma duk da haka walakinahu Abubakar yace idan ana maganar sadauki wanda baya tsoron fito na fito to wannan shine Abubakar. Yace laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ido na ya gane man lokacin da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi akhadathu quraishun quraishawa suka takume shi fa hadha yaja'uhu wannan yana bangaje shi a kirjin sa alwaja shine alwaja'u bil hamza shine a hada tafuka biyu a bangaje mutum a kirji ko a wuya shine alwaja'u bil hamza shi kuma alwaja'u bil ayn shine ciwo yace hadha yaja'uhu wannan yana bangazar sa wa hadha yatalaqahu wannan kuma yana fuzgo shi yana takumo shi wa yaquluna lahu suna cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam anta taj'alul alihata ilahan wahida kai yanzu kai ne kake sa wai duk abun bauta a ce Allah kada yanzu abauta ma ba idan abauta ma goma ka ba yace fa wallah Ali yace ina rantsuwa da Allah madana minna ahadun ba dayan mu dai sai tunkari waɗannan mushrikan Qurayshawa illa Abubakar yace sai Abubakar shi kadai yadribu hadha yaje ya doke wancan wa yadfa'u hadha yaje ya bangaje wancan wa yaqulu waylakum yana cewa kai tanku ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kuna nufin zaku kashe mutum kawai dan ya ce ubangiji na shine Allah. Wannan hadisi yana daga cikin qasimatu dhahr ma'ana abu da yake karye gadan baya na makiya sahabbai masu lima mai 12 wanda kullun suke ta wai tsakanin ahlul baiti da sahabbai ba ga maciji. Ali yana faɗin wannan maganan ne a Madina wa Allama Abubakar bayan rayi, dan galibi idan ka ji an ce khatabu Ali wa qala kaza to lokacin halifan ta kasa ne, kuma wannan ba shi ne tabbas, domin shi wannan dan nasa bai kai wayo a lokacin manzal sallam ko ma Abubakar ba, har da zai iya kai to abin da ya faru. To kun ga lokacin babansa yana khalifa, kenan Abubakar din ma baya duniya, ballan sana a ce Ali ya masa alkunya ne yana khalifa wanda ya kamata ya faɗi duk abin da yake ra'ayinsa. Yace to wannan shine ainihin abin da Abubakar ya kasance yayi. Muhammad yake cewa thumma baka aliyun, sannan sai Ali yayi kuka. Thumma qala, sai yace anshudukumullah, yace to kuma ina hada ku da Allah, ina tambaye ku amu'minu ali fir'auna afdalu am Abubakar. Yace yanzu wancan mu'mini da Allah yake bada labari na ali fir'aun, wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'dhu alladhi idukum. To shi wancan mutum duk da wannan kokari da yake, kun ga ya danyi wani katabus, ba wani yadda ka ba, bai zagi wani ba, amma dai yayi hobbasa ya ba su shawara a fakaice lokacin da ake mitin za a kashe Annabi Musa alaihi salam. To shine sai yake faɗa musu wannan magana. To Ali yake cewa yanzu ku a ganin ku wancan mu'minu ali fir'auna shine yafi ko Abubakar yafi. Fasakatul qaum, Muhammad bin Hanafi yake cewa sai mutane suka yi shiru. Faqala aliyun, sai Ali yace wallahi la sa'atun min Abubakar khairun min, yace lokaci daya kila ka ce awa daya ko ka ce minti 30 ko minti 15 na Abubakar yafi wancan mutumin gabaki daya. Yace zaka rajulun yaktumu imanahu, shi wancan mutum ne wanda yake boye imaninsa. Sai yace wa hadha rajulun yu'linu imanahu, shi ku Abubakar mutum ne wanda ya fito da imaninsa karara. Kaga ba hadi, to wannan zai karyata maka ainihin abubuwa da ake tuka da warwara na kan gaba kan baya cewa ba a ga maciji tsakanin ainihin Ali da Abubakar da Umar. Wasu abubuwa mawai da Ali yake faɗa na falla Abubakar da Umar ya faɗa ne a lokacin khalifan takarsa. To kaga wannan ma zagin Ali ne, domin an nuna matsoraci ne tsoransa yake, saboda haka shi yasa sai yayi rufa-rufa. To shikenan ka kaddara haka, yanzu lokacin duk sun yi wafati, to kuma me yasa yake fadan fallarsa inda can tsoro ne, kuma kun yadda Ali shine ashjaun nas, kaga akwai tufka da warwara. To saboda haka dai wannan yana daga cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fuskanta. Kun ga Uqba ibn Abi Mu'ayyid, Allah da ikon sai sa daga cikin ƴaƴansa akwai sahabbai mutanen kirki masu addini, don Allah shine yukhrijul hayy minal mayyit. Bal fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma ya ayyuhal ladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna la a'lamu bi imanihin. To wannan aya sabbin saukarta shine ummu kulthum yar Uqba lokacin da ta yi hijira daga Makka zuwa Madina, to kusa an yi yarjejeniya ta zalunci cewa duk wanda ya hijira daga Makka ya tafi Madina a dawo da shi, wanda kuma ya tafi daga Madina zuwa Makka kyale shi. To ita wannan bayar Allah sai ta yi hijira ta tafi zuwa Madina, sai uban maza-maza ya turo ƴaƴansa cewa a je a dawo masa da ita. To a wannan lokaci ko da yake na ita Uqba ma an riga an kashe shi, su dai ƴan uwanta so ga cewa za su je su dawo da ƴar'uwarsu, dan shi an kashe shi a yakin Badar. To saboda haka suna zuwa sai manzo Allah ce a ai wannan sharadin maza kadai ya shafa banda mata, saboda ka ita kam ta riga ta kai labari. Shahid dai a ciki kun ga ƴarsa musulma ce wacce take ainihin sahabiya. Bale sai as'ilatun lil muraja'a, to ga tambayoyi domin ai muraja'an abin da ya gabata. Yace istakdama kuffar quraish, su kafiran Qurayshawa sun yi amfani da asali ba kafira salo daban-daban li saddin nabi sallallahu alaihi wasallam, domin kange manzo tsira da amincin Allah su kar tabbata gare shi. An hadhihi da'wa, daga wannan kira zuwa ga dini, udhkurha bil ijmal, ka ambace ta a dunkule. Abu nabiyu yace fi baqa'i abi talib ala kufrihi, yace a cikin wanzuwan Abu Talib akan halin kafircinsa wa adami islamihi da kuma rashin musuluntarsa hikmatun akwai wata wata hikima arada Allahu ta'ala wadda Allah ya nufinta udhkur haka ambaci wannan hikima sai na uku yace ittama kuffar quraish nin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi iddati tuham kuma shirkan quraishawa sun tuhumci manzon sallam da tuhumomi daban-daban udhkur haka ambaci wannan tuhumomi to sai alhijratul ula ila alhabasha hijra ta farko zuwa ainifin habasha lamma bada'at al-i'tida'at malan yake cewa yayin da ya zamo ta'addanci wa ana ta'addanci daban-daban ya ci gaba da faruwa alal mu'minin akan mu'minai yayin da ta'addanci ya zamo tashtaddu yana dada shin tsananta yawman fa yawman wato daga wuni zuwa wani wuni ma'ana takurawar yau ta fita jiya kuma ta gobe za ta fita yau wa shaharan fa shaharan sannan daga wata zuwa wata cutar wadda za a yi musu a cikin watan gobe ta fita watan yau kaman yadda ta watan yau ta fita watan jiya wa tafaqamat kuma ya zamo wannan cutarwa ta burin kasa fi awasitis sanatil khamisa a tsakiyar shekara ta biyar bayan annabta wa akhadhu yufakkirun sai ya zamo sahabbai sun ci gaba da yin tunani fi hilatin wato na wata yar dabara tunjihim wacce za ta tsayratar da su min hadhal azabil alim daga wannan azaba wacce ake masa ainifin mai radadi abinda ake masa na gishin kuma suke ta tunani yaushe ne za su iya kubuta me ya kamata sai kuma su kubuta sai ya ce wa fi hadhihi dhuruf to a wannan hali nazalat suratul zumar sai suratul zumar ta sauka tushiru take yin nuni ila ittikhadhi sabilil hijra ya zuwa cewa ya kamata a riki hanya ta yin kaura wato ulinu kuma suran tana shedanta bi anna ardhallah cewa ita kasa Allah subhanahu wa ta'ala laysat bi dayyika ba wai kuntatacciya bace Allah sai qul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum kace ya ku bayi da kuka yi imani ku ji tsoron ubangijinku lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ga duk wanda ya zamo sun kyautata a wannan rayuwa ta duniya to su ma suna da kyakkyawa gobe lahira shine aljanna wa ardullahi wasi'a kuma kasan Allah mai yalwace inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum kadai Allah zai cika wa masu hakuri ladaddakin su bi ghairi hisabin ba tare da lissafawa ba kawai sai dai akan fato a basu to kenan wannan yana nuna cewa an buda musu hanya su tafi inda za su yi gudanar da addinin su وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما منزل الله سيرا da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya sani kada alima tabbas ya sani anna ashamata najashi cewa shi ashama wato mai laqabin najashi malikal habasha wanda yake mai mulkin habasha malikun adilun mai mulki ne wanda yake adali kalma ta an najashi laqabi ne na dukkan wanda ya jagoranci ko ya sarauci habasha sunansa najashi sai dai ai masa laqabin sunansa kaman yanzu duk wanda ya jagoranci misir ana ce da shi fir'aun kun ga fir'aunan musa shine ar-ramsis in kana so ka bambance shi daga sauran fir'aunoni duk sauran sunansu fara'ina kaman wanda dai ya jagoranci yaman ana ce da shi at-tubba sai a ce at-tababi'a kaman yanda duk mutumin da ya zamo ya jagoranci faris sai a ce da shi al-kisra wanda ya jagoranci Rum shi kuma al-Qaisar to duk wannan wani title ne wanda yake na ainifin sarauta to sai dai kawai ai laqabin sunan shi mutumin ga sarautar tasa to shi najashi kambi ne ko kuma wato daraja ce ta sarautar Yaman a wannan lokaci amma shi sunansa Ashamatu to ya kasance mai mulki ne adali la yuzlamu indahu ahadun ba a zalunta kowa a wajensa fa amara al-muslimina sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umarci musulmi an yuhajiru ila al-habasha su yi kaura zuwa habasha firaran bidinihim domin gujewa da addinin su min alamin daga radadi na takurawa da azabtarwa domin kun san an yi wa musulmi azaba wanda Allah kawai san iyakarta kila kun taba ji cewa sumayya wacce take mahaifiyar ammar wanda ya mata yasir akwai lokacin da aka daure ta ana mata azaba Abu Jahal la'annan Allah an yi mata tsirara ana mata azaba yazo da mashi ainihin ya taka mata a batuncin ta nan take ta mutu wanda ita ce farkon shahidiya a musulunci to an yi wa musulmai azaba da Allah kawai san iyaka a dandana wa musulmi kuda har ya zama ya suma sai ya zama abin nan buzuzu ya wuce sai a ce a hadha ilahuk dole mutun ya ce na'am wannan shine Allah naka dole mutun ya ce saboda azaba ta kai azaba. To da abin ya kai haka, shi kuma manzon sallam sai ya ba su dama cewa su hijira. To kila wani ya tambaya cewa to shi kuma manzon sallam me yasa ba a masa azaba? To shi mun ce Allah ya bashi kariya da baffansa Abu Talib. Koda wani na so ya taba shi, yana shakkun wannan baffa nasa Abu Talib ba zai iya aidafin taba shi ba. To shi ya sanya duk abin ya kare akan masu rangwamen gata na sauran musulmi da suke Makka. Wa hawalat Quraysh, ita su Quraishawa sai suka yunkuri, an tudrikahum, su je su riski wa'annan sahabbai, litaruddahum ila Makka, domin su dawo da su ainihin zuwa Makka. Wa kharaju fi atharihim, sai suka fito suna bin sawun su, hatta wasalul bahara, har suka isa bakin kogi, ma'ana kogin da yake a Jidda a halin yanzu. Walakin dal muslimin, sai dai su musulmi, kanu qad abharu, sun kasance sun riga sun shiga cikin taiku, mutawajjihina ila al-habasha, suna masu fuskanta zuwa Habasha. Idan aka kawo irin wannan sigan af'al, in ka ce abhar shine dakhala al-bahara, in ka ce ahrama ya shiga irin harami, in ka ce anjada ya shiga bangaren najal, in ka ce athama ya shiga bangaren tihama. To abhara ma'ana ya riga ya shiga teku, kamar yadda malaman sira suka ce Allah da ya tashi taimakon wa'annan sahabbai. Quraishawa sun kusa zuwa, to kuma ba safai ake samun jiragen ruwa ga suna ratata ba, domin a lokacin wani ma sai yayi jira na awanni. To su da Allah ya so taimaka masu, suna zuwa dama jirage biyu na 'yan kasuwa sun cika tsora 'yan mutanen da ake bukata, suna zuwa suka shiga shikenan kawai sai aka ja. To an riga an tafi, kawai suka hango ga jirgin nan, kuma za a iya cewa ya dawo ba, an riga an tafi. To kaga shikenan Allah shi ya gaza musu. Saboda haka sun fuskanci zuwa ainihin Habasha. Yace fa aqamal muslimuna fil Habasha, sai musulmi suka yi zaman su a Habasha, fi ahsani jiwarin, a cikin makotaka mafi kyau. Fa kanat asbabu hijratihim, to sai ya zama sabubban abin da yasa suka yi hijira ilal Habasha, zuwa Habasha. Kattali su ne abubuwan da za su biyo. Na farko al firaru biddin, gudu da addini. Duk inda mutum ya zauna ya ga addini ba zai yiwu ba, to wajibi ne ya gudu ji inda zai yi addinin sa. Abu na biyu, nashru da'wati kharij Makka, su je kuma su yaɗa kira zuwa ga Allah a wajen Makka. Ma'ana ba in sun je Habasha kuma shikenan sun samu wajen bacci, wajen boyo ba, a'a sun samu inda za su yaɗa addini. Shi yasa kake ganin mutane wanda addini yake gaban su, in sun shiga hatta a kurku aka binne su, to da'awa suke. Akwai malami da zaka ji an ce an kulle shi a kurkuku, kaji an ce mutum kaza sun shigo addinin musulunci a hannunsa, zama masa da kurkuku, sannan ya ilmantar da mutane kaza da suka fita su ma su riga sun zama malamai. To kaga kenan, ashe duk inda musulmi ya samu kansa, to zai kasance mai amfani, ba zai zama ainihin wanda yake kawai bashi da wani muhimmanci a rayuwa ba. To sannan abu na uku, al-bahthu an makanin aminin lil muslimin, domin su bincika wuri wanda yake amintacce ga musulmai. Ma'ana kenan a Habashar za su gaba da bincika, in ma akwai wani gari amintacce, to za su sanar da ƴan uwansu cewa to ku hijira daga Makka ku zo ainihin gari kaza. To wannan shine ainihin abin da ya faru. Kuma wannan hijira ana jin an yi ta ne a cikin watan Rajab. Sai yace audatul muhajirin ila al-habashati wa sababuha, to ga wani bayani kuma dawowan musulma masu hijira daga Habasha da kuma sababin abin da yasa suka dawo. Yace fi ramadan min nafsi sana, a cikin watan ramadan na ita dai wannan shekaran sun yi hijira a cikin watan Rajab. Kun ga sha'ban ramadan kenan wata biyu wal'alla da yan kwanaki, sai kuma suka sake dawowa. To shine ke cewa a cikin ramadan na wannan shekara din, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ila al-haram, manzon Allah tsira da abincin Allah su kara tabbata gare shi, sai ya fita zuwa harami. Wa fihi jam'un kabirun min quraish, kuma a cikin haramin akwai taro mai yawa na Qurayshawa. Wa fihim sadatuhum, kuma a cikin su akwai shugabannin Qurayshawan. Wa kubara'uhum, da kuma manyan su. Fagama fihim, sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tsayu a cikin su. Wa faja'ahum bi tilawati suratul najm, kawai sai ya auke su da karatun suratul najm. Ba sai auke ba, kawai suka ji ya fara kanto suratul najm wa lam yakun ulaika al-kufaru kuma su wayancan kafirai ba su kasance ba sami'u kalamallahi min qablu ya zama sun ji zancen Allah sun fahimce shi a dacin kafin wannan ranar me yasa li'annahum kanu mustamirin ala ma tawasa bihi ba'dhum ala ba'd saboda su sun zarce sun shude akan abinda sashe suka yi masashe ainihin wasiya wata wasiya ce min qauli shine fadar su wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran kafirai suka ce kada ku kuskura ku saurari wannan alqur'ani wal gaufihi ku dinga ihu kuna surutu lokacin da ake karatun sa la'allakum taglibuna ko za ku yi rinjaye kun san dama har kullun shi wanda yake so ya batar da mutane wasiyarsa kada a saurari inda gaskiya take iya gudun ka iya ladarka kun san da haka ake to cikin hikimar Allah subhanahu wataala wato Allah shi yake taimakon addini da can wa'azi sai ka je wa'azin kasa ko na unguwa unguwa to yanzu sai ka ga dalibi sai ka ga matashi da dan earphone din sa sai ka dauka kida yake ji ashe kila da Sani Umar yake ji da dan earphone din sa kila Sheikh Jafar yake ji kila wani malamin sunna yake ji kila kitabut tauhid ne kila tafsiri ne kai ka dauka kada kada yake ji shi kuma nan ainihin wa'azantawa yake to sannan a hirka wanda ya je wa'azin kasa sai ga sunna TV kana gidanka a cikin ɗakin ka ka kwankwaɗi sunna sai ka koshi to Allah shi yake yada addinin sa wallahi shi yasa duk wanda yake fada da addini sai ka tausaya masa akwai wa'anda wallahi ƴaƴan su maza yadda ka san matan aure haka suke ba sa fita sai da izini yanzu akwai wani mutum da na so da na faɗe shi ban san wani wanda ya rike babban makaranta mai dadaddan tarihi a garin nan magaucin Ahlus Sunna irin wannan mutumin ba in dai kai dalibi ne san ka Ahlus Sunna to ka shiga uku Allah da ya tashi sai ya bashi da wanda yake shi kuma dan takibin sunna shi a matasan ma dan takibe ne a sunnar shi wato gaban sa a wajen Ahlus Sunna ta kai katun ta jawidi bai dadan sai ba saboda in kana katun ta jawidi zaka kusata zuwa ga izala sai dai kai karatu irin na gargajiya to abin sha'awa dan nasa yana wata makaranta da bazan fada ba a lokacin idan zai fita zuwa makaranta da ma da kitabu tauhid din sa in ya dawo makaranta sai ya biya wajen wani malamin Ahlus Sunna ya karanta kitabu tauhid sannan ya dawo gida uban bai aune ba sai ya zama ashe ya rufe gida da Ahlus Sunna dan ba haka yake ba Allah subhanahu wataala take shi sanya in ma za ka yi gaba ka dan sassauta kar ka zo ainihin ka sha wuta kuma ka koma ka fadi ba nauyi Allah kiyaye to saboda haka dai wannan shine abinda Quraishawa suke tai cewa lalle kad aji Qur'ani domin idan an kijin sa akai ihu lalle za a rinjaye to malai sai falamma bagatahum bi tilawati hadhihi sura yayin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya auke su da karatun wannan sura wa qara adhanahum kalamun ilahiyyun ya zama zance na Allah ya kwankwasa kunnuwan su khallabun mai yawan fisgar zuciya shine alqur'ani wa kana arwa kalamin sami'uhu kuma shine mafi kyawo ko mafi ban tsoran zancen da suka ji kaptu ga baki daya kalma ta arwa tana zuwa da ma'anan tsoro tana zuwa da ma'anan kyawo mafi yawa tsohon larabci irin nada zaka iya ka ce arwa ana nufin tsoro ko birgita to qur'ani zai zama yana kada hantar cikin mai sauraron sa musamman idan ana ambaton alwa'id ana ambatar narko na gobe alkiyama to sannan arra'e abu wanda yake kikkiawa kaga duk qur'ani ya riga ya hada wayannan abubuwa abu ne kikkiawa mai dadi sannan kuma mutun zai ji ainihin tsoro lokacin da ake karanta shi inda hayya sama anarsa to saboda haka akhadha masha'irahum alqur'ani sai ya kama hankulan su ma'ana da jin su da zukatan su da ganin su da dukkan komai sai qur'ani ya tafiri akai wannan su ma kanu fihi sai suka manta abinda suke cikin sa ma'ana na kin qur'ani fama min ahadin illa huwa musgin ilayhi babu wanda gaskiya face ya kasa kunni yana sauraron alqur'ani wala yakhtur bi balihi shay'un siwahu babu abinda yake darsuwa a cikin zuciyarsa sai wannan alqur'ani bai tunanin komai a rayuwa shi kuma manzon sallam ya bude tilawa kawai yake so ko ba su bukata da mace ka fasara yaran su ne hatta idha tala fi khawatim hadhihi sura har sai da ya zamo ya karanta karshen wannan sura qawari'a wato kwankwashe kwankwashe tatiru lahal qulub wanda kaman zukata za su tashi saboda wannan idin wa annahu ahlaka adanil ula wa thamud fama abqa wa qauman wahim min qabl innam kanu hum adlamu atqa wal muktafikata ahwa fagashaha magasha wannan shine karshe Allah sai ce fagashaha magasha sai abin da ya rufe su na azaba ya rufe su ma'ana ba amma ambaci ko me ba domin ka dinga tunani har ya kare ba za ka yi sanin menene ba kaman fagashi yahum min yami magashi yahum to da suka ji wannan irin abubuwa thumma qaraa sannan sai ya karanta fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujuda ga Allah ku bautata masa thumma sajada sannan sai manzo Allah ya kai goshi sai malai sai lam yatamalak ahadun nafsa babu dayan su da iya mallaka kansa hatta kharra sajidan face sai da ya fada shi ma dole ya kai goshi sai ya ce wa fil haqiqa to a cikin haqiqa a tabbas kana tarawatul haqqi tsoro na gaskiya kada sada'atil inada ta karye gadan bayan taurin kai fi nufusihim fi nufusil mustakbirin a cikin zukatan masu girman kai wal mustahzi'in wanda suke ailifin masu izgili fama tamalaku basu iya mallaka komai ba an kharru an yakhiru lillahi sajidin dole sai dai suka fadi ailifin suna masu yin sujuda ga Allah subhanahu wataala to kun sani a wannan gaba akwai wata tatsuniya wanda an samu ma zamewar kafan wayansu daga cikin malaman hadisi kun sha jin hadisin al-garani qul'ula cewa wai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afara'aytumul lata wal uzza wa manata farsul ukhra sai yace wa innaha lahiyal garani qul'ula wa inna shafa'atuhunna laturtaja wai su wannan gumaka sai sai wa innaha tabbasu lahiyal garani qul'ula al-garani shine jam'i na gurnuk al-gurnuk shine wato abin nan ya suke ce masa wani tsuntsu mai dogon baki din nan gauraka ko dai ka ce gauraka ko ka ce kumarai tsuntsu ne wanda yake yana da jela da kuma dogon wuya da dogon baki haka to wai manzon sallam da ya fadi lata da uzza da manata sai ce wa innaha lahi wai sai shedan ya jefa wannan a cikin harshen sa sai ya ce wa innaha lahiyal garani qul'ula wayannan su ne manya-manyan gauraki ma'ana kenan ya ba su domin gauraka tsuntsu ne wanda yake mai kyau zaka yana da tozo akan su mai kyau kuma gashin sai na ta sheki saboda ka suna daga cikin gauraki manya-manya wa inna shafa'atuhunna kuma ce tan wayannan gumaka laturtaja su ake so su ake sare manzo Allah ba zai faɗi wannan ba wai shedan ya zefa wannan sai manzo Allah ya faɗa to wannan kariya ce tsagwaranta hatta wayansu daga cikin malaman hadisi kamar yadda na ce sun samu tuntuɓin alƙalami sun rubuta wannan amma idan ka karanta littafin Ibn al-Arabi abin nan akamul Qur'an ne yana littafin mujalladi 4 akamul Qur'an da yazo a cikin suratul Hajj wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wa rasulin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi kagashin wannan ayar yayi fata-fata da wannan kissa shi ba Ibn Kathir yayi fata-fata da ita sannan akwai Jamaluddin Qasimi shi ma cikin tafsirin sa to malam Albani ma ya littafi yasa masa suna nasbul majaniq li nasf qisatil garaniq ma'ana kafa majajjawa domin yin fatali da kissan garaniq ya kawo dukkan asanid na hadisin gabaki daya yace ƙarya ne bai inganta daga Allah ba ittifaki malaman sunna manzon Allah baya kuskure a abin da zai furta manzon Allah zai iya yin rafkanuwa a cikin aikin sa domin shar'antawa kaman yanda ya manta yayi sallama bayan raka'a biyu a sallar asar kun ga wannan aiki ne ba a fada ba kuma wannan abin da yasa manzon Allah Allah ya sa shi haka domin idan ba ta faru gare shi ba mu yanzu idan abin ya faru ya za a yi mu gyara to amma duk abin da manzon Allah zai furta ba kuskure a cikin sa shi ma a cikin aiki da zai yi rafkanuwa domin ya shar'anta to wannan suka ce ta Qur'ani ga baragurbin makiya musulunci domin wannan zai nuna wato zai saka shakku ce wato kidan ashe zai iya manzo sallam yayi furta wani abu wanda za a saka shi a cikin Qur'ani da zimmin Qur'ani kuma ba Qur'ani bane saboda kadai wannan ba gaskiya bane ba kaman yanda dai malam ya faɗa anan kwarjinin Qur'ani da tasirin sa shine yasa kowannen sa ya kai goshi bai shirya ba amma Walid bin Mughira ko Uqba ɗaya daga cikin su shi bai kai goshi ba sai dai biyar ƙasa yace wannan mata isa ya kai goshin sa ƙasa Ibn Abbas yake cewa sai na ganshi an kashe shi ainihin a yakin Badar to saboda haka dai wannan shine ainihin abin da ya faru wasu qita fi aidihim sai suka yi nadama su mushrikan Qurayshawa lamma ahassu yayin da suka ji a jikinsu anna jalala kalamillah cewa daukaka da burunkasa ta zancen Allah lawazima mahum ta dawo da hannu agogonsu baya ma'ana ta karkatar da wannan akala ta su amaida musu akala baya fartakabu aina ma kanu yabdhulun sai suka saki hawan hakikanin abinda su kasance yabdhuluna wato suna aiwatarwa qusara juhudihim na mafi karshen kokarin su fi mahwihi nashari alquran da shafe shi wa ifna'ihi da kuma ainihin karar da shi ma'ana da suka dawo hayyacin su yanzu su ne suka kai goshi tare da Muhammadu kenan sun bauta mu ubangijin sa to wannan ba za ta sabu ba dole ne sai sun yi ramuwar gayya to sai suka koma ainihin sake cin damara na cewa ainihin da mu kake yi to walamma balaga hadhar khabar yayin da wannan labari ya kai ila muhajiril habasha ya zuwa wanda suka yi kaura zuwa habasha walakin fi suratin takhtalifu tamaman sai dai ya je masu ta fuskar da gaba daya ta saba an surata haqiqiya daga hakikanin tsarin yanda zancen yake balagahum su yanda labari ya je masu anna quraishan aslamat cewa qurayshawa gabaki daya sun musulunta duk sun yi sujuda tare da manzon Allah Ka'aba kusan an ce wa ma afatul akbar illa ruwatuha ba komai bane cikas din zance sai wanda zai yada shi wani kawai zai je hangi ana abu bai tantance ba kawai sai je sai yada shi kuma wanda yake shi ma sai ya dora shi ma wanda ainihin sai ya kara wani kila ganin sai sun kai goshin sai ya fita a guje akai sa a ran nan zai tafi masha sai dai sai albishirin ku ai ku dawo gida kawai komai ya gyaru duk mun ga su walidu sun kai goshi kowa yayi abin nan a sauran wato mushrikan Quraysh banda walidu kenan a wata riwayar ko da ke riwayar da take ta Uquba ita ce mata firinja wasu sun ce walidu ne amma wanda suka ce Uquba su suka fi yawa to saboda haka aka faɗa musu wannan faraja'u ila makka sai suka dawo zuwa makka fi shawwal a cikin watan shawwal fisanati nafsiha a cikin dai ita wannan shekara din sun tafi a cikin watan rajab sha'ban ramadan sai suka dawo a cikin watan shawwal ma'ana labari ya je musu a cikin watan ramadan da suka kammala ainihin azumin su sai suka dawo ko da ke afun ba su ma azumin ba sai a madina don an yi azumi shekara tara azumin shekara tara ainihin akai saboda haka ba a sharanta azumi a wannan lokacin ba falamma kanu duna makka yayin da suka kasance kafin shigowa makka sa'atan min nahar wani dan yanki na wuni ma'ana saura kusan rabin wuni ko abin da ya kama da haka su iso makka arafu jaliyatal amr suka san hakikanin al'amari raja'a minhum mar raja'a ila habasha wasu ma basu karaso gari ba daga nan sai suka juya kawai su koma habasha walam yadkhul fi makkata min sa'irihim ahadun babu dai daga cikin su wanda ya shiga makka illa mustakhfiyan face a boye aw fi jiwari rajulin min quraish ko kuma a cikin makotakan wani mutum daga cikin qurayshawa wani wanda zai iya shiga boye ya je a boye wani kuma wanda ya san akwai dan fahimtar juna tsakanin shi da wani mushriki ba qurayshi to sai ya je ya kamun kafa da shi domin kada a wulakanta shi to dai suka shiga makka saura suka koma thumma shtadda alaihim sannan sai abu ya tsananta gare su al muslimin al bala wato sai ya zama bala'i ya tsananta ga su waɗannan da suka dawo da kuma sauran musulmi al bala shine wato ainihin bala'i wal azabu da kuma azaba min quraish daga qurayshawa wasaqat bihim asha'iruhum kuma dangin su suka yi damka gare su suka ci gaba da ainihin wahalar da su faqad kana sa'uba ala quraish domin abu ne wanda ya zama yayi tsanani ga qurayshawa ma balagaha abinda yaje musu na labari arin najashi daga najashi min husnul jiwari na daga kyawun makotaka wato yanda ya ba wa'ancan kyakkyawan wurin zama na makotaka to wannan abin yayi nauyi ga qurayshawa wa lam yara rasul sallam buddan kenan manzo sallam sai ga babu wata makawa min an yushira ala ashabihi na cewa sai ya nuni daga sahabansa bil hijrat ila al habasha cewa su sake yin kaura zuwa habasha marratan ukhra wani karo na daban ma'ana kenan su sake komawa dai ainihin habasha din Amin. Malai sai as'ilatun lil muraja'a. To ga wasu ɗan tambayoyi domin muraja'a. Yace udhkur asbabal hijrati ila habasha. Ka ambaci sababba na hijira zuwa habasha. Abu na biyu ma sababu audatil muhajirin min habashati ila makka. Menene sababin komawan masu hijira daga habasha zuwa makka? Ka ambaci wannan bi iktisarin ainihin a takeice. To sai al-hijratu thaniyatu ila habasha, hijira ta biyu zuwa habasha. Idan ba kuma ta ba hijira ta farko, ba su wuce mutum 15 zuwa 12, 15 ko 16 suka hijira ainihin zuwa habasha hijira ta farko ba. To shikenan saura dama ba su ƙara so ba sun koma. Wanda ma kuma ainihin suka isa Makkah, yanzu an sake musu izini da sauran wanda ma ba su je da ba, ainihin za su tafi. To malam sai ce ista'addal muslimuna lil hijra. Sai musulmi suka yi shiri, suka yi tarihi da kintsi na hijira marratan ukhra, wato wani karo daban, ma'ana karo na biyu. Wa ala nitaqin awsa, kuma a bisa tsari wanda yake mafi yalwa. An-nitaq asalinsa wato shine kwarjale ko nibel. Idan kaji balarabi ya ce nitaqun awsa, ma'ana yanayi mai fadi kenan, yanayin yanzu ya fadada idan an kwatanta da nada. Walakin sai dai كانت هذه الهجرة الثانية ita wannan hijira ta biyu ta kasance a shakka, ita ce mafi tsanani min sabiqatiha, sama da wacce ta gabace ta. Faqad tayakkazat laha quraish, domin qurayshawa sun fadaka sun farka akan wannan hijira. Wa qarrarat ihbataha, kuma sun riga sun tsara sai sun wato ainihin rusa ta. Bayda annal muslimin, sai dai su muslimi kanu asra, su ne suka fi su gaggawa. Wa yassarallahu lahum safar, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauƙaƙe musu wannan tafiya. Malamai suke cewa saboda Allah ya sa suna da yawa, suna zuwa sai suka samu jirgin ruwa wanda yake empty. To su kuma kaman yadda zamu gani sun kai mutane 80 da doriya, kawai sai suka yi shatar sa gabaki daya. Shatar nan ina ji shine rabin dinari, kaman ka ce 20 yanzu da wani abu. Kawai suka sai mai jirgin ruwa shikenan, kawai yalla yalla ka tsaya jiran kowa. Suka yi shata kamar a ce wani abu ya kama na gaggawa, ka sai wa mai mota ka dauki shata koda kai kadai ne. To shikenan suka dauki shata, kawai shikenan sai aka shiga cikin ruwa aka kama aiki. Fanhazu ila Najashi, sai suka tafi suka fake zuwa Najashi. Alhabwa ila Najashi alhabasha, zuwa Najashi sarkin Habasha. Qabla an yudraku, kafin ya zama an ruske su. Sai ce wa fi hadhihi almarra, to a wannan karam hajara min ar-rijali 83 rajulan, wanda suka yi kaura daga cikin mazaje sune mutum 83. In kana fihim Ammar, idan a cikin su akwai Ammar ibn Yasir, fa innahu yushakku fihi, domin shi ana shakkun cewa shin kowa ya hijira ta biyu ko bai yi ba. Wa 18 aw 19 mar'atan, da kuma mace 18 ko mace 19. Kamar yadda inganta hadisi sayyidina Uthman ibn Affan, shi da Ruqayya su ne wato ainihin wanda suke tawaga farko zuwa Habasha, bal shi ne ma za'im na wannan safar din, ma'ana shi ne shugaban tawagar wannan hijira zuwa Habasha, kuma ainihin da shi aka sake dai wannan hijira ta biyu zuwa Habasha. Sai malin yace sayu quraishin ladan Najashi, to yanzu za a ambaci kokari da yunkuri da quraishawa suka yi a wajen Najashi, fi raddil muhajirin, a wajen kokarin dawo da wanda suka hijira. Falamma ra'at quraishun, yayin da quraishawa suka ga anna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cewa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, kada aminu, cewa tabbas sun amintu, sun samu aminci. Wa tuma'annu, kuma sun samu natsuwa. Bi ardil habasha, a ƙasar Habasha. Wa annahum qad asabu biha daran, kuma lalle sun samu gidan zama a wannan gari. Wastiqraran, kuma sun samu wuri na tabbata. Wa husna jawarin, jiwarin, sun samu kyakkyawan makwabtaka minan Najashi, daga ainihin sarki Najashi. Wa abadullah, kuma suka ci gaba da bautata ma Allah. La yu'dhihim ahadun, babu wani wanda yake iya cutar da su. To yayin da quraishawa suka samu labarin wannan, itamaru fi ma bainahum, sai suka yi meeting a tsakanin su an yab'athu wafdan lin najashi so aika wata tawaga zuwa wajen najashi li ihdari man indahu min al muslimina domin dawo da wanda yake wajen sa na musulmai ila makkata ya zuwa ainifin makka ba'da an yuqi bainahum bayna malikil habasha bayan sun gwara tsakanin wayancan da ainifin sarkin habasha ma'ana musharakan qurayshawa da akwai dan adalci a cikin zukatansu su abinda ba sa so a yada musulunci a gaban a garin su kaga da sai su ce to shikenan su ka lafiya tunda bai kun bar garin mu mu da ma abinda ba ma so ƴaƴan mu su dauki addini irin naku to tunda kun tafi sai shikenan su ka lafiya wannan shine abinda ya kamata su yi to amma sai suka ga cewa a ya kamata a je a dawo da su yadda aka dandana musu kuda a gida to a je can a sare su domin a dawo da su gida a cigaba da azabtar da su to shine annabi suka yi wannan shiri malam yace illa anna musula hadha alwafd sai dai wato bayyanar wannan tawaga baina yadayin najashi gaba ga ainifin najashi wanda yake ainifin sarkin habasha bainan najashi wato anjiwarin an hiwarin kai hadifin wato a bisa wata tattaunawa wacce take ainifin mai manufa tattaunawa mai manufa dara bain ahadil muhajirin wanda ya zamo ta gudana ta zagaya tsakanin ɗaya daga cikin wanda suka yi hijira huwa Ja'far ibn Abi Talib shine wato ainifin Ja'far dan Abu Talib wa bayna malikil habasha da kuma tsakanin ainifin sarkin habasha to wannan tattaunawa mai manufa asfara hadha alhiwaru ku gyara wannan ba hiwara bane shine fa'ili alhiwaru to wannan tattaunawa asfara hadha alhiwaru wannan tattaunawa ta kuranye ma'ana ta bayyana an islamin najashi dangane da musuluncin najashi wata aminil muhajirin da kuma amintar da wanda suka yi hijira al muslimin su ne musulmi inda hu a wajensa wato so da dama bayin Allah shi yasa muke ta duk abin da zaka yi kai shi dan Allah idan zaka yi addini kai dan Allah ba domin neman duniya ko da kuka ko wani abu ba to kuma duk wanda zai ce zai takura maka to ka jira yayin taimakon Allah kun ga yanzu su mushrikan qurayshawa abinda suka je domin a koro sahabbai su dawo makka to ba san cewa ashe gata suka je su yi musu ba wala Allah da ba su je ba da su sahabbai ba za su samu wannan gata da Allah ya musu a Habasha ba to wannan tattaunawa ita ce ta sa lalle najashi ya fahimci ashe musulunci addinin gaskiya ne shi yasa so da dama zaka samu duk wanda yake baya son addini to baya so a zo ayi tattaunawa ta ilimi ta nutsuwa sai dai ayi zage-zage a tashi ko kuma a'a wane ya faɗa a rufe bakin wane amma in za a faɗa da dalili da hujja wallahi mutane sai sun gane gaskiya kun san da can ana yin muqabaloli da malaman sunna amma yanzu shi rabban da kaje an yi domin irin wannan abubuwan sun sa da yawa an gane addini da ana ga an dauka wannan malami ne sai dauka ashe sai ya gane shirin baci bane to wannan sai aka ce to amma dai na diwa yanzu da wallahi kaza wata muqabala saboda komai ma kawai ya riga ya bayyana halin yanzu malami yace wa karatu ummul mu'minin ummu salama uwar mu'minin ummu salama Allah ya kara mata yadda wa karat dimnaha ula'il muhajirin ta kasance tana daga cikin wa'ancan masu yin hijira al-awail na farko-farko ma'a zawjiha tare da mijinta Abi Salama shine Abu Salama radiyallahu anhuma Allah ya yarda su su biyu malam yace fal nada'aha to yanzu bari mu kyale na ummu salama to hadithna bima jara lahum ta ba mu labarin abin da ya gudana tattare da su yawma idhin a wannan lokaci muna da lokacin akwai ko to shikenan akwai ko kuwa to tace lamma nazalna ardal habasha tace yayin da muka sauka ƙasa habasha ma'ana karo na biyu jawarna biha khaira jarin sai muka yi makautaka a wannan gari muka yi makautaka da mafi alherin makauta an najashiya shine najashi take cewa aminna ala dinina shi sai ya amintar da mu akan addinin mu. Wato akwai wata ƙa'ida da malamai suke faɗa, ko da kafirci in akwai adalci to ana samun kyakkyawar rayuwa, amma ko da musulunci in babu adalci to rayuwa ta rushe. Shi yanzu gashi a wannan lokaci Kirista ne, to amma Allah ya bashi adalci, to shine zata yi koyo mana abin da ya faru. Tace wa abadna Allah, sai muka ci gaba da bauta ma Allah subhanahu wataala, la nu'dha, ba a cutar da mu, wala nasma'u shay'an nakrahu, ba ma jin wani abu wanda muke kyama, ba a zage mu, ba a zagin addinin, babu tsangwama. Tace falamma balaga zalika quraishan, yayin da wannan labari ya kai ma quraishawa, fa atamaru, sai suka yi meeting, suka tattauna, an yab'athu ila an-najashi, su aika zuwa ga sarki Najashi, fina a cikin lamarin mu, rajulaini jaldaini, su aika mazaje biyu wanda suke ainihin zarata majiya karfi, wa an yuhudu lin Najashi hadaya, kuma su aika kyauta zuwa ga sarki Najashi, mimma yustatarafu, abinda ainihin ake so ake ganin burgewarsa, mimma ta'i Makka, daga irin kayayyakin Makka. Kun sani cewa mutanen Habasha dama suna order fatu da abubuwa na sassaka da kira daga Makka, abun yana burge su irin wato fasaha ta mutanen Makka. To kun san cin hanci dama bai zo aka saba shi ba, an ce dole idan baki ya ci ido zai yi kunya, to amma shi sarki Najashi Allah ya taimake shi ya tsallake wannan gabar. To saboda haka sai aka samu abubuwa irin wanda ake so daga irin kayayyakin Makka. Wa kana min a'jabi ma ya'tihi minha, kuma yana daga cikin mafi abun burge wanda yake je ma sarki Najashi daga Makka, shine al'adam fatu wanda suke je mammu. Fajama'u lahu adaman kathiran, sai suka tara masa fatu masu yawan gaske. Abinda na manta ban yi bayani ba nan, an ce an aika rajulaini jaldaini, matasa biyu maziya karfi. To gida wani ya ce ya zai a tura mutum biyu rakin su dawo da mutum 86, kenan su mutum 86 sun zama ragwaye, ba su dauka mataki akan mutum biyu, ai za su iya murde su kashe su, to za a tura mutum biyu. Hikima anan shine, kun ga idan aka tura mutane da yawa kaman alama ce ta husuma. Abu na biyu, ai ba wai takin za su turo su kasa ba, idan sarki da Najashi ya gamsu shi zai sa a tasokiyar muhajirun har zuwa bakin gaba. Kun ga idan aka sako su ruwa, ai shikenan dole sai Makka. To daga nan in suka tsallako shikenan sun riga sun zama nama. To shi zai suka tura mutum biyu sun riga sun isa, ba wai magana bace ta aje ai fada balantana a ce a turo mutane wanda suke ainihin masu yawa. To saboda haka sai suka tara masa ainihin fatu masu yawa. Walam yataruku min batariqatihi bitriqan, basu bar daya daga cikin hazikan yan fadan Najashi ba, illa ahdaw lahu hadiya, face shi ma sun je masa da tashi ainihin kyautar. Kun san al'ada irin ta sarauta ta da, idan ka sayi bafade ka gama da sarki, shi bafade amma irin na da ko yanzu yana ji an riga an gyara. Shi bafade wani irin mutum ne, a iya hada kai da shi a cuci sarki, kuma sannan a iya wato abinda zai iya sa kuma sarki ya cuci wani. A lokacin da idan bafade ya zamo ba ka yi masa alheri, to zai kyale ka, dole dai za ka zo ka yi gaisuwa wajen sarki. To da ka zo ka yi gaisuwa gun sarki, sai ce sarki yana godiya, ya ce a je a ɗauko sarki dame 100 na gero, kun ba ka yi saka musa ba, sai a je a ɗauko, laifinka ba ka bashi. To kuma idan ka zo ka sayi bafade ya ce ya gyatse, to da ka zo ka yi gaisuwa gun sarki ka koma gefe, sai kai mamari sai dan talanka kai yanzu gona sarki zaka sai zai sai da ba sai ka an baka sakare tashi an baka shi kuma sarki matsayinsa ya wuce ya ce a'a shikenan saboda ka riga ka saya kawai. A wata jiha daga cikin jihohin arewa, ba sai da faɗi jihar ba, akwai wani mutum da ya je gun wani mai kuɗi ya ce ya taimaka masa da shinkafar da za a ce, sai wannan mai kuɗi ya hana wannan mutum. To sai ya je gun wani mai kuɗi, sai je gun sarkin garin, ya je gaisuwa ya ce wane ya turo shi a ba da kanta, ya ba sarki shinkafa kanta ɗaya. Ya je fa ya ba shi ta dahuwa, mutumin ya hana shi. to sai yaje yace wa sarkin wani yace a turo kanta daya za a cika da shinkafa aka hada shi da dogarai da kanta empty yaje gaisuwa yace ga kantar mai mata baya turo sai a bar shinkafar da kace za a cika kanta kuma shi wannan mutum sarkin sarki ne na wannan jihar to wannan kaba yadda zai yana kallon ka zaka bude so aka cika kantar shinkafa ya kalle shi sai ka kyauta ma'ana da ya ba shinkafa bahu ɗaya suka rabu shikenan yanzu bahu nawa zai cika kanta to dai bafali an riga an sashi irin wannan sharrin in yi sai ya koshi to sarki ma bai shirya ba ya shirya duk abin da ake so ya zai yi to shi ya sanya sai suka sai suka baki ɗaya kowa shi ma aka ba shi hadiya thumma ba'athu bidhalika sai suka aika da wannan kyauta ma Abdullahi ibn Abi Rabi'a Abdullahi dan Abi Rabi'a ibn al-Mughira al-Makhzumi wa Amr ibn al-As da kuma Amr dan As ibn Wa'il wato ainihin dan Wa'il as-Sami daga cikin wato abin nan as-Samiyin shi Amr ibn al-As kun sani cewa sahabi ne tunda daga baya ya musulunta yana daga cikin adahal arab da wahala ka samu mutum mai wayo irin sa Allah ya bashi kwakwalwa ta ban mamaki na tabbata kai to muku an je wani yaki to lokacin da ina jin lokacin sayyidina Umar sai ya zamo shi ne aka tura sifika gaba ga wannan sarki ya tsaya ya kera magana ya tsara magana sarkin nan yayi mamaki yace wai kai me matsayin ka a cikin wannan tafiyar ka iya magana irin haka ba kuma a rubuce ba sai ce ai ni abin tausayi ne yace irina in kana so a kawo maka wajen mutum kaza sai a kawo maka sai sai to je ka zo da su da ya shirye ya kashe shi ma'ana yau musulmi asara irin wa'annan zarata to sai da yace ba shi kadai bane shi abin tausayi ma ne akwai irin saroto to yace to je ka zo da su ina so in tattauna da su manufar shi wancan sarki idan zuwa ya musu kofar rago duk a kashe su yana fita shikenan sai sawo dama shi ya fahimci me ake nufi a wannan lokaci to Allah ya yi shi mutum ne yana da baki da kwakwalwa ta ban mamaki saboda haka wa amaruhuma amrahum saboda haka sai suka umarce su da abin da suke so ma'ana suka zayyana suka zauna da suka yi masa shifta cewa to ga abin da muke so ku zayyana mana dashi idan kun je idfa'u ila kulli bitariqin hadiyatahu idan kun je kowane dan fada ku bashi kyautar sa hikima anan idan ka je a wancan tsari na da ban san na yanzu ba duk abin da zaka ba ba sarake gida ake shiga da shi ba fada ba ya samu to amma idan ka zo ka bashi shi ma sai hani'a to kaga shikenan ka riga ka samu ainihin abin da kake so to saboda haka ku ba kowanne kyautar sa qabla an tukallimun najashi fihim kafin ku yi magana da najashi a cikin sha'anin wannan ma'ana ku bi kowanne ku bashi nasa idan kun bashi kuka ba sarki nasa to daga nan kila bayan kwan dai ku bi sai ku ce ga abin da ya kawo ku thumma qaddimu lin najashi hadayahu to bayan kun ba wayancan shi ma najashi sai ku bashi ainihin tasa kyautar thumma saluhu sannan sai ku roke shi an yuslimahum ya bayar da su ilaikum zuwa gare ku qabla an yukallimahum kafin yi magana su kar a bari su bude baki su yi magana su sun dauka irin kama kar da suke a Makka a can ba haka ya kamata a yi to saboda haka kaga kenan in mutum mai gaskiya ne an ce ai fadi in fada ba ya kawo fada yawa idan aka ce mai abun fada ba shi fada to amma a ce wanda ya fada wanda kare fada kun ga ba zai iya yiwa ba ina ga sai mu bari anan saboda magana doguwa ce ba za mu iya kai ta ba gaskiya karshe mu bari anan insha Allah ta'ala sai mu kara saduwa ranar ita yau abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren domin kun ga magana ce gaba biyu ta su mutanen Makka da kuma ta Ja'far ya kamata mu yi su ainihin a zama daya Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin wannan mai tambayar yake cewa malami na da tambaya akan sanyawa masallatai sunayen sahabbai shin yin hakan ya samu usuli ne daga magabata menene halaccin yin hakan ba laifi dan an sawa masallaci sunan sahabi ko sunan wani malami ina jin zaga Bukhari ma yayi babi cewa hal yuqalu masjidu fulan ko masjidu bani fulan shin ya halatta a musulunci a ce masallacin wane ko masallacin ƴaƴan wane wanda ya kawo hadisai na inda hadisi Abdullahi dan Umar ne ko waye yake cewa mun kasance muna tseren dawakai a lokacin manzon sallam daga masallacin Banu Fulan zuwa masallacin Banu Fulan saboda ka sawa masallaci sunan malami ko sahabi ko wata al'umma babu laifi wanda yake cewa bayan yi addu'a yake cewa don Allah malam me hukuncin sallama ga irin malaman da ake ce musu malaman tsubbo sannan yaya matsayin musuluncin su to ita sallama dai musulmi ake wa illa iyaka a musulunci ya halatta a kiyin sallama ga wanda yake sabon Allah da an yi ta yi masa nasiha ya ki bari ya halatta a musulunci idan mutum yana abin da ba daidai ba idan ya zo ya sallama ai kuma a kyale shi ko idan an same shi a kiyin musulunci a kiyin sallama ba wai dan bai cancanci sallaman a musulunci ba sai dan jan kunne kun ga a tasa bai lokacin da suka yi mutane guda uku Ka'ab ibn Malik da irin su abin nan nawane ne Hilal da su dai uku wanda basu je yakin Tabuka ba kun ga Allah sai ya datse ai kowace mu'amala da su ba a yi musu sallama in sun yi ba a amsawa kai hatta matan su ba za su yi musu sallama ko su yi musu wata hidima a rayuwa ba sai da kai kwana kusan 53 a haka saboda kai idan mutum ya zama yana tsubbu na farko ya masa nasiha nuna masa wannan abun ba daidai bane ba sana'a bace ya je nemi sana'a tsubbun nan ba wai kai dai yake ba akwai tsubbu wanda bai kai ga ayi wani tsafi ko wata tsatsuba ba a'a zai dai yan abubuwan sa dai irin su shaki shafa to wannan wani abu ne da mutu akwai kuma wanda zai kai surkulle a raba auren wance da wane ko a jawo soyayya inda babu ita hada to wannan ainihin yana fitar da mutun kai tsaye daga musulunci domin duk malaman sunna sun hadu cewa hada soyayya inda babu ita da kuma raba ta inda take wannan kafirci ne yawa to in abun har ya kai ga haka to kuma musuluncin sa sai dai a ce Allah kiyaye amma mu sani cewa akwai abin da mutum zai yi da jahilci ba za a yi masa hukunci da kafirci ko ridda ba sai lokacin da aka wayar masa da kai ya fahimci munin abin in bai bari ba to wannan shine ainihin wannan zai tabbata gare shi wannan yace don Allah malam ya halatta in yi da kwanta ba to Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ka tambaye kanka yin da kwanta ba at ta'awanu 'alal birri wat taqwa in haka ne sai kai in kuma kishi ya sanai to shikenan sai ka bari wanda yake cewa malam waɗansu masallatan zaka ga idan an zo raka'a ƙarshe ta sallar asuba bayan karatun sura kafin a tafi ruku'u sai an yi shiru to malam menene hujjar yin haka wannan doguwar magana ce wannan alƙanot wanda dai abin da sabanin mazahib malikiya suna da maganganu akai wasu suna ganin ai wasu suna ganin ba sai an yi ba shi yasa idan ka karanta muwatta ga baki ɗayan sa maliku bai kawo hadisin alqanut ba abinda mai kawo hadisin Abdullahi dan Umar baya alqanut a cikin salloli ga baki ɗaya asalin matsalan yadda take akwai hadisi wanda aka dangata zuwa ga Anas dan Malik hadisi ne guda biyu masu karo da juna ɗayan hadisin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushi ba yana yin alqanut a sallar asuba sai da ya koma zuwa ga Allah ɗayan hadisin yace manzo Allah bai taba yin alqanut ba sai lokacin matsalan bi'ru mauna kuma faqanata sharan thumma taraka yi alqanut ta wata daya sannan sai ya bari to kafin ma mu je a maganan hadisin ko matsayin ingancin ɗaya daga cikin su a mu'amalance yanzu idan nazo na ce wane bai taba zuwa bici ba tunda yake a Kano ya rabe taba zuwa bici ba to sai kuma aka ce na ce bai taba zuwa bici ba sai a cikin watan October 2014 kuma wato ainihin daga nan yayi ta zuwa bai daina ba har ya rasu akwai warware juna ko babu warware juna an ce na sai bai taba zuwa ba sannan kuma an ce a na ce a shekara kaza tunda ya fara yayi ta zuwa sai da yana zuwa kaga dole wace ce gaskiya duk an ce ana sai faɗi wannan to malaman da suka bibi hadisan sai suka samu wancan hadisi da ake cewa manzon sallallahu bai wuce bainan al-qunut a asuba har sai da yabar duniya. Akwai Abu Ja'far Razi, malami ne wanda malamai duk sun yi suka akan za ga manyan malamai, wasu ce saduqul lahu awham, wasu ce lahu manakir, wasu ce abin nan la yuktabu hadithu, haka dai mutum ne wanda yake da wahami zace-zace, ma'ana ya zace kaza daidai ne ashe ba daidai bane ba, mutum ne wanda yake saduqun yahim, mutum ne mai gaskiya amma yana wahami, lahu awham, la yuktabu hadithu, ma ba a marbuta hadith, haka dai zaka gani. To sai aka ce matsalan ta shi wannan mutumin ce, ma'ana shi ne ya rawaito abin da ba daidai ba. Shi yasa zaka ga cewa Hanafawa kwata-kwata ba sa yi, Hambalawa kwata-kwata ba sa yi, Malikawa wasu na yi wasu ba sa yi, Shafi'awa su ne kusan suke yin wannan alƙanus ɗin. To idan ka kalli rayuwar manzon Allah, duk alƙanus ɗin da ya yi, na farko bai taɓa keɓance wata sallah guda ɗaya da alƙanus ba, duk salloli yake idan wata musiba ta faru, kuma ba a cikin rai yake yi ba, yana faɗa sahabbai suna cewa amin, yana faɗa sahabbai suna cewa amin, kuma yayi ta bayan ya dago daga ruku'u ba kafin ruku'u ba, haka manzon sallam yake alifin wannan alƙanun tasa. To saboda haka sai wasu suka ce to koda da zamu kaddara ma, ka kaddara cewa hadisin ya inganta. To ai kalmar ta alqanut ba ta nuna allama inna nasainuka wa nasagfiruka zuwa karshe, a'a, alqunut yana zuwa italatu liqira'a, tsawaita karatun alqurani, shi yasa Allah ya kitawo qur'anul fajr, don ana yawan abin nan, ko kuma italatu liqiyam aman huwa qanituna na al-layli, shin wanda yake mai tsawaita karatu a cikin sallar dare. Sannan al-qunut ina zuwa al-khudu, kaskantar da kai, wa kanta min al-qanitin, ko kuma al-qunut as-sukut wa qumulillahi qanitin, ma'ana sakitin. Suka ce to kenan tunda kalman al-qunut tana daukan ma'anan tsawaita karatu, to sai dai a fassara ta cewa bai gushe ba yana tsawaita karatu a sallar asuba har yabar duniya, domin haka manzo Allah yake karanta aya 60 ko aya 40 ko ma sama da haka a sallar asuba. To wannan dai a gurguje shine abin da ya shafi wannan, kuma bai kamata a tare da jiziyar wuya ba, tunda har an samu wasu malikawa da altafama na fiqhu zaka an ambace ta mustahabbi ce, kaga su kansu a malikiyya ba wajibi ba ce, da aswaki alwala da ita duk sunan su mustahabbi. Yanzu zaka ga in mutum bai aswaki alwala ba zaka ji shakkun sallarsa, zaka ji shakkun, to in bai alƙanutu ba duk magana kenan, bai kamata dai ta da jijiyar wuya a wannan din ba. Kuma masu yin da Allah su rika dan hutawa su ma wani lokaci, wani lokaci su dan huta, mutane su dan huta din. To tambayar wannan ko kuma magana su ta karshe ce, malam a taya mu da addu'a, barayi sun dame mu da shiga gidanmu, suna yi mana sata, yanzu ma sun kara shiga sun dauke min mashin dina, mana ayi musu addu'a Allah ya shirye su, ni kuma Allah ya bani abin sayan wani. To muna musu addu'a Allah ya shirya su, ya gyara halayensu, kai kuma Allah ya maida maka mafi alkhairi, kuma muna baka shawara ka dunga lizimtan azkar da addu'o'i wanda sunna ta zo da shi. Wallahi bana shakku idan ka lizimci addu'o'in da sunna ta zo da su na safiya da na yammaci, ban ce wani abu ba zai faru ba, amma Allah zai kawo ma da sauki. Muddin ka lizimci azkar na shiga gida, na fita gida, na bayan sallolin da na farilla, na kwantawa bacci, to insha Allah zaka taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fata Allah mai da mafi alkhairi su, kuma Allah ya shirya su. Sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.